نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوات رمضان اتراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقبرنا مكة ومدينة نادي هكرا دبو ديا دلي هدو دا أربعين دا هدو وان ديزو دي دي ديا قوات هدو أجريغوريان كالندا دبو بيو دا أشرن دا أكو dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da kenan anguwar bolari kan titin mai tama yusuf sule a nan cikin fadar jahar gombe idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid kuma mun kwana a aya ta 7 akwai jan da alrammaye wanda muna da sauran aya 1 da mu muƙara saba malan zai sake jawo mana wannan ja sai mu ƙara sa wacce aya Allah rama mai Allah yace jiya dangane da waɗannan ayoyi tun daga inda alramma ya dauko aminu billahi wa rasulihi har zuwa kan wannan aya ta kusa da ƙarshe wa malakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard wanda waɗannan ayoyi kusan babban sakon da suke isar mana shine kwadaitar da mu dangane da ciyar da dukiyoyin mu domin taimakawa addinin Allah da agaza mishi da tallafawa al'ummar musulmi kada mutun ya rike dukiyarsa shi kadai da shi da iyalansa ya ci gaba da amfana da ita alhali ga mabukata ake waye da shi babu tunanin taimakon su a cikin zuciyar shi wanda wannan malamai suna ƙara ƙarfafa mu akan cewa lalle mu yi kokari mu ga cewa mun taimaka da abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato hore mana to ayat ta saura wanda bamu karasa ta ba tace fadin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa man dhallazi yuqridu Allah qardan hasana Allah yace man dhallazi waye ne wannan yuqridu Allah zai ba wa Allah rance qardan hasanan rance wanda yake mai kyau wa yudha'ifahu lahu sai Allah madaukakin sarki ya rubanbanya masa wannan rancen da ya bayar walahu ajrun karim kuma yana da wani lada mai karanci mai girma a gurin Allah subhanahu wata'ala wannan aya tana nuna mana girma da kuma kimar yin alheri ko yin sadaka ko yin kyauta ko taimakon addini ta yadda Allah ya jingina abinda zaka bayar zuwa garanci a ka'ida duk wanda zai zo ya karbi rance a gurinka to ai kamar yana kasa da kai ne ko ka fi shi wadata ka fi shi me samu wala Allah ko kuma ya zama ya shiga wani damuwa ne ba wai fin sa samu kai ba amma ya shiga wani yanayi ne da ya kai dole sai ya zo ya nemi rance a gurinka to sai wannan yana nuna na farko in har ka yadda ka bashi to kamar kai din nan ka zama sama da shi ka fi shi wani abu wanda yi misali dan adam ke cinkaho da shi sannan ka agaza masa a bisa agazawa na rayuwa ka taimake shi wannan sai ya nuna shi din ko kai din kana da wata kima akan idon sa da kuma girma da mutunci kowa dai ya san mu'amalar bashi da mu'amalar rance da mu'amalar aro tsakanin mu mu bayi wannan wani abu ne da yake nuna wato kimar wanda ke yi da kuma yake nuna wanda shi kuma yazo kamar an fi shi ne to dan Allah ya nuna mana girman abin da zamu yi da kuma kimar sa sai Allah ya jingina wannan rance ko wannan sadaka da wannan kyauta da zaka yi wato kamar kana bawa Allah rance ne to amma malamai suka yi marmaza suka ce idan Allah madaukakin sarki ya jingina wani abu wanda shi din ya bunkasa ko ya daukaka daga ya zuffantu da wannan to yana yin haka ne dan ya nuna girman abin da wanda zai yi shi ga bayin sa ina fata an fahimta wato rancen ba Allah zaka bawa kai tsaye bu ba sharatan ba a'a idan ka bayar Allah ya dauke shi kamar rance ne amma kuma jingina abin ya zuwa gare shi dan ya nuna ma kimar abin amma abin da yake nufi shi ne ka taimaki bayin sa ka agaza musu ka tallafa musu ka ba su wani alheri to shi kuma ya dauki girman abin kamar mutumin da yazo ya nemi wani rance a gurinka kai kuma ka dauka ka bashi ina jin da ya dace a ce kwakwalwa da fahimta da basira ta hangi girman abin ta yadda mahaliccinka wanda yayi ka wanda ya baka duk wani abu na rayuwa da duk wanda yayi maka duk abin da kake so kuma shi din nan ba talaka bane ba mabukaci bane amma ya jingina abin da zaka yi masa na alheri zuwa cewa kamar ya roki rance ne a gurinka ka bashi ya kai a ce kwakwalwa ta gane girman abin da kimar abin da kuma martabar abin kuma wannan abin Allah ba anan kadai ya fada ba a cikin suratul baqara al-rahma Allah ya sake maimaita irin wannan magana Allah madaukakin sarki yace man dhallazi yuqridu Allah qardan hasana waye zai ba wa Allah rance rance wanda yake mai kyau rance wanda yake mai martaba mai kima fayudha'ifahu lahu adhafan kathira Allah madaukakin sarki idan ya tashi sai ya rubanbanya masa rubanbanye wanda yake mai yawa ina fata an fahimci magana ya rubanbanya masa rubanyawa mai yawa wanda babu iyaka fa yudha'ifahu lahu adhafan kathira Allah yace wallahu yaqbidu Allah shi yake damke dukiya ya hana ta yalwata ya hana ta fadada ya hana ta bunkasa ya hana ta yawa mutun yayi ta nema Allah madaukakin sarki ya hana shi tarawa yayi ta wahala Allah madaukakin sarki ya hana shi samu yayi ta bude masana'antu amma kullum kuma yana cikin talauci da kaskanci wallahi yaqbidu Allah shi ke tauye ko damke ko rike dukiya ta kiyalwa ta ki ainihin wato samuwa wa yabsutu Allah kuma shi ke shimfida dukiya ko ina fata an fahimta wanda kaga bai samu ba Allah ne ya hana shi wanda kuma kaga ya samu Allah ne ya bashi wallahi yaqbidu wa yabsutu sai ce wa ilaihi turja'una kuma gare shi ne gaba ɗayan ku za ku koma a cikin suratul tagabun Allah ya ce in tuqridullaha qardan hasana Allah Allah yace idan kuka bawa Allah rance ka ji fa Allah yana ta maimaita rance 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 ka bawa Allah rance qardan hasanan rance wanda yake mai kyau yudha'ifu lakum Allah yace zai rubanbanya muku abin da kuka bashi idan yazo biyan rubanbanye mai yawa tun daga nan duniya har lahira Allah madaukakin sarki zai rubanbanya muku ya maimaita ya ƙara ninkawa banda wannan kuma waya gafir lakum bayan ya rubanbanya muku ladan ya rubanbanya muku rahama ya rubanbanya muku alherin sa sannan kuma ya muku gafara a dalilin kun taimaki addinin Allah a dalilin kun agazawa wani a dalilin kun taimaki wani yudha'ifu lakum waya gafir lakum wallahu shakurun Allah mai godiya ne Allah babu tuluba ne idan ka masa abu yake godewa dan adam ne za ka mar abu ka ce turo account ya turo ka tura masa kuɗi kuma ya gagara yi maka cewa na gode ko ba dan adam ba yake da wannan ziyar na fata an fahimta to shi Allah mai godiya ne in yi saka ka abu kai to zai godewa aikin ka ya sa maka albarka a cikin abin da kai ya kuma taimake ka duniyar ka da ina da lahirar ka wallahu shakur halimun kuma Allah madaukakin sarki mai hakuri ne yana ainihin wato abin nan daga kafa akan bayansa idan suka yi masa ba daidai ba an gane magana da kyau ku a cikin suratul maida al-ramma wa qala allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata madaukakin sarki yace wa qala allahu inni ma'akum Allah yace lalle ni ina tare da ku la in aqamtumus salata lalle idan kuka tsaye da sallah wa ataytumuz zakata kuka bada zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina wa azzartumuhum kuma kuka taimake su kuka agaje su kuka tallafe su sannan wa aqartumullaha qardan hasana kuka bawa Allah rance rance mai kyau kaji waɗannan abubuwa kusan guda 5 zuwa 6 Allah yace ni ina tare da ku amma ga sharuɗana wa qala Allahu inni ma'akum Allah yace ina tare da ku ya ku al'ummar musulmi amma ga abin da za ku yi ya zama ku samu ma'iyata ku zama kuna tare da ni a duk abin da kuke shafe ku zan dinga sa hannu ina taimakon ku na farko la in aqamtumus salata ku tsaye da sallah kar ka dinga wasa da sallah duk inda kaje an ce Allahu akbar to kai mar maza ka bar abin da kake kaje ka shiga sahu kai alwala maza ko bacci kake aka kira sallah ka tashi shedan ya danne ka kai kuma ka mauje shi ku yi ta kokawa da shi har sai ka tashi ka je ka kai jami'i kai sallar jami'i wannan shine abu na farko kai sallah yadda annabi yake ayi sannan ka yinga yinta a cikin jami'i akan lokaci ina fata ana fahimta sai larura wanda ba a iya ba a rasa ba wanda kuma Allah ya daga kafa akan duk wata larura in dai larura ce ta amsa sunan larura wallahi Allah ba zai kama ka da ita ba jama'a na fahimtar maganar da kike ku da haka la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata Allah yace kuka bada zakka ina masu kudi ina masu dukiya ku fitar da haƙin Allah tun kafin ranar da Allah zai muku lalas da ita a gadan bayan ku da gaffunan ku Allah ya muku azaba da ita Allah madaukakin sarki ya bayyana mana waɗanda suke taskace dukiya ba sa fitar da zakkata yaushe
yauma tuhma alayha fi nari jahannam fatuwa biha jibahum wa dhuhum wa dhuhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun
Allah madaukakin sarki yace allazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wanda suke taskace azurfa da zinare da kayan qaro wala yunfiquna fi sabilillahi ba sa ciyar da ita dan taimakon addinin Allah ba sa agazawa kowa ba sa yin abin da ya dace da ita ta hanyar fitar da zakkata ta wajibi da kuma zakkata ta nafila domin sadaka ta kasu kashi biyu jama'a akwai sadaka ta wajibi akwai sadaka ta nafila sadaka ta wajibi ita ne zakka wannan dole ne mutun yayi ta dole ne ya fitar idan abin nan ta kai ne sabi kuma hala alaiha alhaulu shekara ta juyo akanta to dole ya fitar da ita sai abin da ba a rasa mana idan haka kawai rana ɗaya kai kuɗi misali kana zaune kawai sai wani dan uwanka ko wani wanda kuka yi hidimar siyasa ko kuka yi hidimar kaza kawai kira ka yace ga miliyan 10 to malamai suka ce ba sai an jira ta shekara ba ita a lokacin ake fitar da zakkata kawai sai a ce to aka samu ita 40 nawa ne miliyan 10 an kasa ta 40 nawa ne 250 ko ya ka cire 250 ya ka ce to ga zakka jama'a ni ma na yi kuɗi na fara fidda zakka eh to ai dare ɗaya Allah kan yi bature ko in Allah ya ga dama dare ɗaya sai kai kuɗi wallahi to suka ce in dai ba irin wannan ba to dukiya he ta kai ne sabi sannan kuma ta shekara a hannun mai ita sannan sai ya lissafi kashi 40 sai ba da kashi ɗaya ina fata an fahimta in a kayan amfani ne kuma ushiri ko idan kuma noman rani ne nisful ushiri ko ba haka ba yawwa idan amfanin gona ne shinkafa dawa gero masara to sai ka bada 1/10 abin da ka noma ina fata an fahimta in kuma noman rani kai saboda wahalar da ka sha ta bayi da wahalar da ka sha ta tada generator kai bayi da wahalar da ka sha ta abubuwan da tunda ba daga sama aka sauke ma ruwan ba kai la ilaha illallah Allah akwai rahama wallahi Allah akwai tausayi wato shi noman damuna ai sauke ma ruwan akai daga sama dan haka ba wata wahala da ka sha wajen me wajen yin bayi sai Allah ya ce ka bada 1/10 amma shi noman rani wala Allah san da ka sai generator ka sai tiyo wala Allah san da ka dauki ma'aikaci cewa duk bayan awa kaza ka tada wannan generator ya zuko ruwa daga kogi ya mun bayi zan biya ka to wannan wahalar da ka sha sai Allah ya ce to in ka samu wannan amfanin ka raba shi shi ba 1/10 zaka bayar ba 1/10 ma idan ka fitar da ita ka sake raba ta biyu sannan ka ba da rabi ka mayar da rabin cikin dukiyar ka cikin amfanin gonar ka nisful ushri kenan ku to wannan shine dan haka allazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillahi ba sa fitar da ita dan taimakon addinin Allah Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu albihir da azaba mai radadi wata rana za a yi musu wannan azaba Allah ya ce yauma yuhuma alaiha fi nari jahannama ranar da za a yi musu lalas da ita a cikin wutar jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum a dinga kona musu gadan bayan su da gaffan su na hagu da na dama da wannan dukiya an gane magana da kyau ku hadha ma kanastum li anfusikum sai a ce wannan hine abinda kuka taskace wa kanku kuka ki ku fitar da haƙin Allah a ciki fadhuqu ma kuntum taknizuna ku dan dan mugunyar abinda ba ku zakkashi wallahi jama'a akwai wanda in sun fitar da zakka fa kawai sai je gina islamiya da ita zakka ce wanda Allah ya faɗi inda za a bada zakkar nan da waɗanda ya kamata a bawa duk Allah ya lissafa su mutum 12 Allah ya ce su za a bawa wannan zakkar amma wallahi wani sai ya dauka sai ya je wani abu da ita wai shi dai yayi wa Allah dabara tunda Allah ya ce dole sai an fitar to an fitar din to amma bari ya kalmasa da ita ya zagaya da ita yayi wani abu na amfanin sa kuma Allah ya kiyaye saboda haka Allah madaukakin sarki ce la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina wa azzartumuhum kuma kuka taimake su wanne taimako kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce wa tu'adhdhiruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila ka'ida ne a matsayinka na musulmi ka dubi ina kake taimakon manzon Allah ko dai ta hanyar yada sunnarsa ko ta karantar da ita ko ta yin wani abu dai wanda aiki ne na manzon Allah kai kuma yanzu ka dauki ragama kake kokarin yi yada da'awa zuwa a kira waɗanda basu gane musulunci basu musulunta idan baka da wannan lokacin ka dau kuɗi ka bawa wanda ma suke wannan aiki da shauran ayyuka wanda suke bayuwa zuwa ga taimakon addini shine wa azzartumuhum kuka taimaki annabawa kuka karfafi da'awarsu kuka agaje su kuka tallafe su akan abin da suke na da'awa ina fata an fahimta sannan sai Allah ya ce wa aqaratumullaha qardan hasana kuka bawa Allah rance rance wanda yake mai kyau bayan kun yi waɗannan abubuwa na fata an fahimta to idan kuka yi wannan to ga abin da Allah madaukakin sarki zai muku Allah ya ce la ukaffiranna ankum sayyi'atikum ni kuma zan kankare muku duk ayyukan da kuka aikata wanda bahi da kyau Allah ya ce dinna yafe muku wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu kuma zan higar da ku aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a cikin ta khalidina fiha za ku dawwama a cikin wannan aljannata to dan Allah me kake nema bawan Allah dukiyar nan abu uku kawai za ta yi maka ƙarshen ta duk inda dukiya ta wuce abu uku zuwa hudu to ta zama shirme a gurin mai ita na farko ka ci ka sha ko ba haka bane na biyu ka samu gurin kwanciya na uku ka samu abun hawa ko ba haka ba na hudu ta dinka maka sutura ka saka a jikinka banda wannan me za ka yi da dukiyar gida mota ci da sha da sutura sai me sai me shikenan kawai a wai shine har da gurin kwanciyar da aka ce har da aure ka ji wani alaran ma yace he aure ka san sabon ango ne Allah ya kubutar da he dana dira akan sa bana to sai Allah ya taimake shi kafin Ramadan din nan ya aure Allah ya kara albarka to aure yana cikin me yana cikin gurin kwanciya duka ai ko ina fata an fahimta to idan mutum ya samu dukiya iya abin da zai yi kenan innama ad-dunya ta'amun wa sharabun wa manamun fa idza ma fata hadha fa ala ad-dunya salamu haka wani mawaki fada ina fata ka fahimta yace innama ad-dunya ta'amun sai duniya kawai abinci ne kawai amma mai dadi ka zauna ka ci wa sharabun wa manamun ka sha abin sha ka nemi guri ka kwanta yace fa idza ma fata hadha in dai ba wannan a duniya to fa ala ad-dunya salamu duniya salamu alaikum ni garanta fa lahira kuma alheri ko ba haka bane jama'a in dai ba ci ba sha ba sutura ba gurin kwanciya a duniya yace kawai gara a tafi lahira a je a shiga aljanna to ko da su din ma wallahi mu in dai za mu samu aljanna gara mu tafi can dan na can ya ninka na nan ninkin ba ninkin ko ba haka ba Allah ya shiryar da mu to wannan shine dan haka yace idan kuka taimaki manzannina kuka agaza musu kuka bawa Allah rance Allah ya ce ni kuma zan kafarta muku zunubanku zan shigar da ku aljannatai wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin ta wanda wannan alherin ne kuma zan muku inji Allah subhanahu wataala a wani guri cikin suratul baqara Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi نعم
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
الله مدوكتين سركي يتي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال وانا سكي تري دوكي يسدن تيمكوان الدين الله Allahu akbar. Allah yana ta tallata mana yadda zamu samu rahama wasu basu gane ba. Wallahi tallahi malam. Wasu basu gane ba. Mutum a ce yana da miliyan 100 amma wai mutanen anguwarsu suna layin kunu a azumi. Na rantse da Allah inni Allah ya bawa miliyan 100 insha Allah ta'ala. Mutanen layin mu kan wallahi ba za su yi layin kunu ba. In Allah ya yarda. Layin kunu da a azumi ina da miliyan 100 malam buwa ala ramma tsakani da Allah me zan yi da su kuma zaka ga duk me irin wannan kudin bahi da wata bukatar rayuwa fa da bai magance ta ba in gida ne bahi da bukatar sa in abun hawa ne bahi da bukatar sa haka ne ko ba haka ba in sutura ne bahi da bukatar ta kudin makarantar yara bahi da bukatar duk wani dawainiya da dan adam ke fama da ita hi bahi da bukatar waɗannan abubuwa ya gama da su to me zaka yi da kudin yayin banza kawai mala ka ji ka ajje su kawai suna wahalar da kai kai ka ki kai abin da zai taimake ka a lahirarka yasa sahabbai malam ba irin mu bane sai na Abubakar da ke ya san amfanin kudi a lahira idan annabi ya shele ya ce ina taimako sai na Abubakar sai ya debo dukiyarsa gaba sai ya kawo manzon Allah naka tambaye shi me ka bari sai ya ce taraktu lahumullah wa rasuluhu na bar musu Allah da manzon shi saboda me saboda ya san amfanin ta a can amma mu nan ba mu sani ba sayyidina Umar da ke imanin kala kala ne shi kuma sai ya raba ta biyu ya ba da rabi yanzu kai miliyan 100 nan ba za ka iya raba ta ka dauki 50 ka ba wa Allah ka rike 50 ba ba zai iya ba subhanallah ba zai iya bada 50 ya rike 50 ba la ilaha illa anta wallahi wallahi da ya san alherin da zai samu a gaban Allah wallahi 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 tallahi da ya bada duka kuma ya kara nemo kari ya kara bayarwa kawai bambancin imani ne jama'a kun fahimci maganar da kike ku saboda haka Allah ya ki cewa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah sai ce ka masali habbatin misalin kwaya ne ambatat sab'a sanabila idan ka huyu ka gero akalla bai maka zangarniya ba zai maka kwaya bakwai akalla haka ne ko ba haka ba zangarniya bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba a kowace zangarniya zaka samu kwaya 100 a jiki to irin gero kama ba sai a samu miliyan 10 ba Allah ya ko ba haka bane ala ramma sai a samu kwaya miliyan 10 a zangarniya daya Allah ya buga misali ne kawai dan kai gaggawar ganewa amma in gero ne ko dawa malam ka dubi kan dawa malam wallahi akwai dawar da na taba shukawa duk kai biyu kwano ɗaya ne ala ramma wallahi malam tana nan har yanzu ina da irinta duk kai biyun aka cahe ta ko kwano guda ne wasu dumbuza dumbuza ma da haka ba na rantse da Allah wallahi malam to wannan Allah ya buga mana misali dan kai saurin ganewa fi kulli sumbulatin mi'atu habba sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha'u Allah yana ribanbanya wa wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim ai Allah yalwatacce ne yana da yalwar arziki da wadata kawai masu bukata yake nema ya basu wallahu wasi'un alim kuma masani ne dangane da al'amarin da mutane suke ciki a wani guri ala ramma Allah ya ce alladhina yunfiquna amwalahum billayli billayli wan nahari sirran wa alaniyatan na'am
wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun
Allah yace alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari kaga waɗannan da suke ciyar da dukiyar su dare da rana akwai wanda wallahi ko da daddare ka zo masa neman taimako in dai yana da hi wallahi zai baka shi yasa akwai bayin Allah da na sani wallahi saboda yadda ake zuwa gurin su neman taimako suke bayarwa wato har mutane sun maida su kawai wani ATM na cira daga wata yayi ya san an marar salari to zai je gurin shi ka san su ko mutane suna da matsala daga sun gano ka me yi ne to ka shiga tara uku sau uku to amma mai bayarwa yayi hakuri wallahi kar ya damu wata ran sai labari mala wallahi kai hakuri ka ci gaba da bayarwa gurgurdan iyawarka kai dai karka dauki aiki sama da mai sama da karfinka karka dauki abinda zaka yi na alheri ya wuce samun ka duk abinda ka samu daidai gurgurdo ka bayar Na'am.
Wa man qudira 'alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah.
Allahu akbar.
La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Yad'alu Allahu
ba'da 'usrin yusra. Jazakum Allahu khairan. Allah ya ce li yunfiqu sa'atan min sa'atihi wanda duk zai ciyar ya ciyar gurgurdan yalwar arzikin shi wanda duk zai taimaka wani ya taimaka gurgurdan abin da Allah ya bashi wa man qudira alaihi rizquhu wanda Allah ya takaita mishi arzikin sa ya zama abin da yake samu bahi da yawa fal yunfiq mimma ataahu Allah to hi ciyar gurgurdan abin da Allah ya bashi Allahu akbar kaga Allah ba zai raina abin da kai ba komai kankanta shi karka damu cewa sadakar ta yi kadan shi Allah ba a bashi kadan kuma ba a bashi mai yawa amma yare ne barin ma fashin baki Allah ba a bashi kadan kuma ba a bashi mai yawa ba a bashi yace yayi kadan ba a bashi kuma yace yayi yawa idan ka bashi koda kadan ne in dai da ikhlasi ka bayar to sai ya kai ka inda baka taba tsammani ba kuma komai yawan abin da ka bayar in babu ikhlasi to ba zai maka amfanin komai ba a gurin Allah dan haka shi ba a bashi yayi kadan ko ba a bashi yayi me yayi yawa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq bima ataahu Allah sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha Allah baya kallafa wa rai face iya abin da ya bata sai ya ja'alu Allahu ba'da usrin yusra da sannu Allah madaukakin sarki zai ainihin wato kawo sauki bayan da ana cikin kunci da wahala idan ka je kana tattaunawa da wasu masu kuɗi wallahi sai ka ji lokacin da suke neman kuɗi sai sun baka tausayi mun taba yin hira da Al-Qasim mai nama yana faɗa min lokacin da ya fara sai da nama wallahi labari yake ba amma san da ya bani tausayi a lokacin da yake ban labari je haka yake yawo da abun nan trading nama a hannun shi haka yana bi rumfa rumfa na zuwa a sai nama wani lokaci zinke uku zinke biyar zinke goma haka in ya je aiki ya yi aiki a kwata ya dan samu sai ya je ya sara sai ya je ya gasa sai ya dora akan tire da hannu a cikin kasuwar nan ta Gombe da ka gani ba wani a wani guri ba amma wallahi malam kafin ya koma ga Allah sanda Allah mai da hi biloniya ko miloniya saboda haka la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai ja'ala Allahu ba'da usri yusra in da kana cikin kuncin nema wallahi in Allah ya tahi ya daga ma kafa rana dai kawai sai ka ji ka hayi Allah rana daya in Allah ya ce to je ka mun yalwata maka shikenan kawai Allah ka yalwata mana Allah ka buda mana irin budawar da zamu ci mu taimaki yan uwan mu da dangin mu da abokan arziki da addinin mu ya Allah wannan shine fatan da kullum muke yi duk arzikin da Allah zai bamu Allah kada ya bamu arzikin da zamu ci mu kadai Allah ka bamu wanda zamu ci da mu da waɗanda muke tare da su Allah ka shiryar da mu dan haka a wannan aya yake cewa alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari wanda suke ciyar da dukiyar su billayli da daddare wan nahari dai a cikin da kuma a cikin dare da a cikin yini har ilau wani za ka ga da safe ya bayar da yamma ya bayar da daddare ya bayar da safe ya bayar da rana ya bayar da yamma ya bayar da daddare ya bayar yanzu ya bayar in an juma ya bayar gobe ya bayar jibi ya bayar baya hana shi in dai zai samu to wanda suke tare da shi ma sun samu Allah ka mai da mu irin haka ya Allah kuma ka sa mu yi dan kai ya Allah, dan neman yardarka ya Allah, dan mu samu rahama a gobe kiyama ya Allah. Kuma wallahi yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba da kyauta baya rage dukiya. Yace ba amma man a'ata, amma kaga wanda ya bayar, wattaqa kuma yaji tsoron Allah, ya bayar kuma cikin tsoron Allah, ya taimaka cikin tsoron Allah. Allah yace fasan yusiruhu fa wasaddaqa bil husna, kuma ya gaskata da kalmar shahada, fasan yusiruhu lil yusra. Wannan sai mun sauƙaƙe masa zuwa ga sauki. Malamai suka ce duk abin da ya shafi rayuwar sa Allah zai dinga sauƙaƙa mishi, domin rayuwar nan da kake gani ba fa wadata ce take sawowa saukin rayuwa ba. Na rantse da Allah wata wadatar bala'i ce, ka je ka samu wadata. In ka rikice musu sukan tunkare musu neme mu, kaga mutum malam duk abin da kake nema kai a duniya shi Allah ya baki, amma ba shi da tsuwa. Wallahi tallahi duk abin da kai kake ta hari, ya za'i samu kaza, ya za'i samu kaza, shi Allah ya bashi, amma wallahi ba shi da tsuwa. Kai din nan kai yake sha'awa. Allah ko ba ruwan, to wallahi ba ruwan. Wallahi lokacin da yake cewa ko ba ruwan kunnan, da zaka tona zuciyarsa abinda ke damun sa Allah ne kada ya sani. Wallahi to wannan shine, dan haka in kana kyauta kana sadaka, Allah yana kwantar ma da hankali, yana saka ma nutsuwa, yana kawo maka dauki a cikin lamuranka, yana kade maka matsaloli da damuwoyi ta alheri, tana yin wannan aikin a cikin rayuwar musulmi. Kuma za ka zama cikin haiba a cikin mutane, mutane sai ta ganin ka kamar wani biloniya, kuma wallahi ba wai wani kudin kirki kake da shi ba. Amma yadda za ka dan yi wanka ka dan fito, sai a dinga ganin kai wa rafa ko fa masha Allah. Kuma in mutum ya faɗa haka, ta alhamdulillah, kar ka butulce wa Allah ka ce a wani wallahi in yan amin suka amsa, akwai yan amin wallahi malam. Akwai wani ɗan uwana da na sani malam, wallahi tun muna yara Allah ya hore masa, amma kullum sai babu yake kira, kana ta barakar Allah, wallahi abin sai a hankali, sai a hankali, abin wallahi ba haka yake ba, kuma yana da shi, wallahi sai Allah ya amsa masa wannan abu. Yanzu har yanzu a cikin rayuwar kunci yake, na san shi, ya san ni, wallahi Allah ma ya ji magana nan ya gane da shi nake, to ya zai yi wa'azi ne ya buyo ta kanshi, ko ba haka bane da ma shi, dama wa'azi wata ran alaran man ma za mu durkusa shi ma, wata rani ma na kurkusa kaina, haka dama wa'azin ya gada. An gane maganar da kyau ku, yawwa. Don haka Allah ya ce wa saddaqa bil husna fa sayusiruhu lil yusra, sai Allah ya ce wa amma man bakhila, amma wanda ya rowa wastagna, ya wadatu da iya dukiya, sai ce shi kadai zai ci. Wa kadzaba bil husna, ya ƙaryata da ranar tahin kiyama, ko ya ƙaryata da kalimatu shahada, Allah ya ce fa sayusiruhu lil usra, wallahi sai mun masa rayuwa mai kunci, ba zai taba zama lafiya ba. To ka ji sakamakon ka ya kai wanda baka san bayarwa, ashe wannan bala'in da kake ciki kai ka jawo wa kanka, zamu saka mar kunci da rahin zaman lafiya a cikin lamarin sa, inji Allah. Allah ya ce wa ma yughni anhu maluhu idza tarakka, me duke sa ta amfanar masa yayin da ya gangara zuwa ina, zuwa lahira, mai ta masa amfani bayan bai yi aikin da ya kamata yi da ita ba. Inna alaina lal huda, ka sani fa shiriya a gurin mu take, ba a gurin kowa take ba. Wa inna lana lal akhirata wal ula, kuma duniya da lahira mallakar mu ne. Sai mun ga dama ka zauna lafiya, sai mun ga dama ka samu, sai mun ga dama ka samu rahama, dan haka ka nemi zaman lafiya da mu kawai, inji Allah, sai ka zauna lafiya. Ina fata ana fahimtar magana. Saboda haka ƴan uwa, mu yi kokari mu ga cewa mun taimaki addini da iya abin da Allah madaukakin sarki ya bamu. to shine yake cewa man zalladhi yuqridullaha qardan hasanan kila huwa al-infaqu fi sabilillahi. Abinda malamai suka ce shine ana nufin ya ciyar da addinin Allah gurgurdan iyawarsa, an gane ko? Wa kila huwa an-nafaqatu ala al-iyal. Wasu malamai suka ce ana nufin mutun ya ciyar da iyalansa, kamar yadda jiya muka faɗa ko hekarin jiya. Wasahihu, magana mabin inganci, annahu a'ammu min zalika, magana ta fi haka fadi a ce wai abin ya takaitu akan ka ciyar da iyalai kawai. Wa kullu man anfaqa fi sabilillahi biniyatan khalisatin, malai ya ce duk mutumin da ya ciyar da dukiya da niyya wanda take mai tsarki tsakaninsa da Allah, wa azimatin sadika, da kuma nufi wanda yake na gaskiya, da khala fi umumi hadhihi al-aya, ya shiga cikin wannan aya kamar yadda muka karanto kwatankwatanta a cikin suratul baqara. Kamar kuma Allah madaukakin sarki ya nuna mana kan cewa lalle zai samu wannan. Ina fata an fahimta. Walahu ajrun karim, ay jazaa'un jamilun wa rizqun bahirun, zai samu sakamako wanda yake mai kyau da kuma arziki wanda yake bayyananne ga hinan kowa, zai abin nan zai alfahari da wannan arziki. Huwal jannatu yawmal qiyama, Allah zai bashi aljanna a ranar tashin alqiyama. An Abdullah ibn Mas'ud qala, Abdullah ibn Mas'ud ya rawaito hadisi yace, lamma nazalat hadhihi al-aya man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana qala Abu Dahdah, akwai wani sahabin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana ce masa Abu Dahdah, dan Dahdah dada da Bahaushe yake cewa, to kada daga inda ya samu sunan, ina fata an fahimta. Abu Dahdah dan gidan Dahdah, he zo ya samu manzon Allah yace, ya Rasulullahi, ya Annabi Muhammadu, la yuridu minna al-qarda, yanzu Allah yace, yanzu Allah ne yake neman rance a gurin mu. Wato abin ya bashi mamaki, ya burge shi, yace a ce mahalicin ka na neman mai a gurin ka rance, wanda yayi ka yayi abin da kake tinkaho da hiwai, yau yazo yake cewa ba na rance. Abu Dahdah abin ya ratsa shi, ya burge shi, yace yanzu Allah ne yake neman rance a gurin mu. Qala na'am ya Abu Dahdah, manzo Allah yace masa, imana ya kai Abu Dahdah. Qala arini yadaka ya Rasulullahi, sai Abu Dahdah yace, mi komin hannunka ya manzan Allah. Manzo Allah sai mika masa hannunsa. Qala yace, fatana wala yadahu, sai Abu Dahdah ya rike hannun Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Qala yace, fa inni qad, yace haqiqa ni, haqiqa aqarattu rabbi ha'ifi, na ainihin wato bawa Allah rancin shinge na ko kewaye na ko lambuna. Ina fata an fahimta. Walahu haytun fihi 600 nakhali, yana da wani lambu a cikin wannan lambun akwai dabino guda 600, jindin dabino guda 600. Yanzu don Allah jama'a, ko jindin dabino guda 100 ne filin kadan ne jama'a, kai ko guda 50 ne, a ce dabino tushen dabino kwaya 50, gurin karami ne, balantana 100 200 300 500 600, yace na mika wa Allah. Kuma aka ce duk shekara idan kaga abin da yake fitarwa a dabino abin sa ya baka mamaki, yace na ba wa Allah rancen wannan. Dan haka daga yanzu bar ma ku ji, ai labari bai zo ba tukunna, an gane maganar da kyau ko? Wa ummu Dahdah fihi wa iyaluha, mahaifiyarsa kanta a cikin lambun akai mata daki ta tare da ita da sauran kannan shi ƴaƴanta suna tare. Qala yace, fajaa Abu Dahdah, sai Abu Dahdah yazo, fanadaha, sai kwarma mahaifiyarsa kira, ya ummu Dahdah, yake uwar Dahdah. Qala, sai tace, labbaika, amincin Allah da amsawar sai tabbata a gare ka. Qala, sai yace, ukhruji, fito daga wannan gona, faqad aqarattu rabbi azza wa jalla, na bawa Allah rancanta, dan haka ki tattare na ke naki ya ke mama ki fito a gonan nan. Na fata an fahimci magana. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, annaha qalat lahu, da ya faɗa mata haka, qalat lahu, sai tace masa, rabiha bai'uka ya Abu Dahdah, tace cinikinka ya yi riba ya kai Abu Dahdah. Ba uwar banza ba ce ba, irin uwayen yanzu, wallahi malam kai alheri ta ta bala'i, tace ma za ta tsine ma albarka, kuma alheri fa kai, fa taimakon wani kai, amma wai ita ba ta so. ko babu iyayen da suke fama da irin waɗannan iyayen akwai su wanda ba sa so su ga an yi alheri ku ji tsoron Allah ya ku uwaye power da Allah ya baku fa akan iyaya to ku sani kuma su ma kuma suna da haƙi akan ku haka ne ko ba haka ba in mutun yazo zai yi aikin alheri to ki karfafe shi yanzu kin ji uwar da hada tace Allah ya ribatar da cinikinka da kasuwancinka ya abada hada dan malamai suka ce zai iya dauka jumla insha'iyya ko khabariyya in jumla insha'iyya ne sai ya zama du'a'iyya kenan ai rabiha bai'uka ai Allah madaukakin sarki ya ribatar da kasuwancinka kamar tamar addu'a ne an gane magana da kyau ko shine yake cewa wa naqalat minhu mata'aha wa sibyanaha sai ta cire kayan cikinta ma'ana kayanta da ta ajje wa sibyanaha da sauran yaya kanana da ta shigo da su gona duk ta fitar da su jama'a kun fahimci magana da kyau ko ta yarda da kyauta da alherin da Allah da danta yayi da kuma rance da ya bawa Allah na wannan gona to bari ku ji sakamakon abu da hada sai marwayi yace inji Abdullahi dan Mas'ud yace wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace wata rana ana zauna sai muka ji annabi na cewa kam min izqir radahin nawani daga cikin izq wata bishiya ne mai daraja a larabawa jama'a to akwai irin ta a cikin aljanna radahin wacce take da ainihin wato inuwa babba fil jannati naga irin ta a cikin aljanna li abid dahdah aka ce waɗannan bishoyin abud dahdah ne a cikin aljanna na fata an fahimci magana wa fi lafzin a wani lafazi rubba nakhlatin mujallatin uruquha nawa na gani daga cikin dabine wanda jijiyoyinsa sun yi nutso a ƙasa wasu kuma aka ce suna nufin wato dabino mai nono ma'ana mai ainihin wato wannan me ake cewa wannan dumbujan dabinan da ake yankowa din yawa tanka ko kuma me dudu ko dodo na dabino yace nawa na gani a cikin aljanna wa yaqutun da kuma durrun da kuma abin nan ainihin wato a gol wa yaqutun da yaqutu li abu dahdah fil janna wanda aka ce min na abu dahdah ne a cikin aljanna ga dabino ga kasan yakutu ga kayan zabar daji ga kayan ado annabi yace na gansu da ido na aka ce na abu dahdah yanzu kaga kenan yi wa Allah ka bawa Allah rance yana jawowa ka samu aljanna da alherin cikin aljanna yasa lokacin da Allah ya sauke lantana lul birra hatta tunfiqu na'am
wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allahi 'alim
Allah madaukakin sarki yace lantana lul birra ba za ku taba samun nagarta ba ku taba samun abinda kuke bukata a gurin Allah ba hatta tun fi gome ma tuhibbuna har sai kun ciyar daga cikin me abinda kuke bukata to akwai Abu Talha yana da wani abin nan wani lambu ko shi ba sai zai samu manzon Allah ana sauke wannan aya sai ce ya rasulullahi naji Allah ya sauke wata aya cewa ba za mu taba samun abinda muke so duniya da lahira ba hai mun ciyar da addini da abinda muke bukata sai ce to ina da wani lambu babu abin da nake so a cikin dukiyata sama da wannan lambu da aka kashe da ya rasulullahi na bawa Allah fi sabilillah shi ma lambu ne wanda hatta annabi kai shiga lambun yaje ya ci abin ciki ya sha ruwan ciki saboda yadda lambun ya haɗu amma wallahi haka ya dauka gaba ɗaya ya bawa Allah jiya naji malam Isa al-Ibrahim Fantami yana ba da kissar Sulaiman ibn Abdul Aziz Ar-Rajihi wani bawan Allah ne a kasar Saudi Arabia mu da ke mun dan shiga Saudi Arabia domin layi lissafi akalla na shiga Saudiya ya kai sau 7 zuwa sau 8 so kusan in ba mu zama yan gari ba ma dai to muna dab da mu zama na fata an fahimta to wannan bawan Allah shine ya fara bude bankin musulunci a mamlakatul arabiyyatu saudiya ar-rajihi bank sunan abun nan sunan bankin kenan kuma aka ce kab kasar saudiya in banda royal families babu wanda ya kai shi kudi duk gaba daya kasar gaba daya a 2011 shekara 11 da ta wuce ya samu kuɗi na fitar hayyaci yana da wani wata gonarsa lambu ne wanda ake sire duk wani nau'in kayan abinci da kasari alwatani ya fam sunan gonar wannan gonar ita take ciyar da kaso 75 na mazauna kasar Saudiya a cikin 100 kaso 75 cikin 100 ita take ciyar da su saboda arzikin da ake fitarwa a cikin ta ina fata an fahimci magana ka san dai wannan mai kudi ne ko ko mutanen Saudiya sun kai kusan miliyan 30 da wani abu mutum miliyan 30 da wani abu to a 2011 sai ya tara ƴaƴansa yace to shi dama talaka ne domin wani abin mamaki shekaru kusan 80 da wani abu da ya wuce lokacin bai wuce dan shekara 21 ko da 2 ba sana'arsa shine idan mutane za su shigo Saudiya yin aikin hajji ko umara da ke galibi da akan jakuna da kuma kan menene dokuna ake shigowa to yakan tafi kan bodar kasar duk wanda zai shigo sai ya tarbe su ya musu ishara hanyar da za su bi mafi sauki da za su shiga cikin Saudiya ina fata an fahimta sannan sai ya tafi da kudin kasar a hannun shi sai yana canja musu yana karbar kudin kasar su shi kuma yana canja musu har daga karhe da shi da dan uwansa suka samu arziki mai yawa suka zo suka dan bude irin brody chant din nan gurin canja kudi hakan nan saboda kasa ne wanda baki suna yawan shiga to ana samun yawan canje-canjen kudi kaji ba dalilin da kafa yake tafiya daga cikin Saudiya har boda da kafa yanzu da Allah a ce maka daga Gombe ka tafi bodar Najeriya ta Kamaru da kafa aiki ya same ka ko bai same ka ba to kwatan kwata in ba ka kwatanta haka ba za ka gane girman abun ba to haka yake takawa da kafa yaje shi bakin boda yana taro mahajjata da masu zuwa umara yana nuna musu hanya yana canja musu kudin kasar yana karban nasu yana samun riba da haka Allah madaukakin sarki ya bashi kudi 2011 sai tara ƴaƴansa sai yace to shi da ma dan talaka ne ba abin da yake da shi a rayuwarsa haka ya taso ba shi da kwandala yanzu kuma ya samu kudin da duk kasar babu wanda ya kai shi kamar ka dauki dan gwate yanzu a Najeriya ai dai ba wanda ya kai shi kudi ko misali yace to ba wanda ya kai ni kudi a kasar dan haka yanzu abin da nake so ina so yadda nazo duniya ba wanda kwandala zan koma lahira ba wanda kwandala yace ku faɗi duk abin da kuke bukata a cikin a matsayin ku na ƴaƴana da family na kaf ya tara su yace kowa ya faɗa abin salmashi anan ne ake salmashi ita eh rabbai duk abin da kake so wallahi kowa ya faɗa abin da yake so ni ina son masana'anta kaza ni ina son waye kaza ni ina son waye kaza kowa ya faɗa abin da yake so yace din na ba ku sauran abin da ya saura yace shi kuma gaba ɗaya na sadaukar da fi sabilillah dan aka sai ya bude Ar-Rajihi Foundation na Ar-Rajihi ya dauki dukiyar gaba ɗaya malamai suka ce ko masu tarihi suka ce a wancan lokaci shekara 12 da suka wuce ya tura wa a wannan asusun dala biliyan 9 $9 billion haka ya tura wannan foundation din yace duka fi sabilillah wannan gonar tasa ta Alwatani Farm wanda muka ce tana ciyar da mutum kaso 75 cikin 100 ne ƴan Saudiya yace duk ya bada ita fi sabilillah yana da university Ar-Rajihi University for Science and Technology a garin Qasim Abu Khaira wani garin su inda mahaifarsa take ita ce ita ma university yace ya bada ita fi sabilillah aka ce abin da ya bari wa kansa set din kaya kwaya uku da set din takalma kwaya uku gidan da yake ciki ma yace ya ba wa babban ɗansa amma ya bashi aran ɗaki ya kwanta kafin ya mutu kaji man dallabi yuqridullaha qardan hasan ashe har yanzu akwai sauran masu halin sahabbai ko yanzu mun kawo kisar Abu Dahda da kuma waye Abu Talha al-Ansari ashe akwai sauran su har yanzu to me za ka yi da kudi to Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi tuntuɓan harshe ko ƙarancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana wannan jannamu ya kare gobe in Allah ya da zamu shiga jannah na gaba da izinin Allah Allah ya kai mu da daidai lafiya na'am ina takardar ku babe Ibrahim to taimakon da aka samu yau a na farko akwai Adamu Abubakar ya turo mana naira 1000 akwai kuma Isa mijin yawa ya turo da naira 1200 sannan akwai Abdulrahman yan baffa ya turo naira 500 sannan akwai Tasi'u Salihu ya turo naira 1000 sannan akwai Ismail Bello ya turo naira 1000 sannan akwai Aisha ko Aisha menene wannan Abubakar Yahuza ya tura naira 1000 akwai Fatima Umar Abdullahi ta tura naira 1000 akwai Sha'ibu Musa ya tura naira 200 akwai Ahmadu Adamu Kufai ko ko Rufai ne Kufai Rufai ko to ya tura naira 500 akwai Ibrahim Umar ya tura naira 500 akwai Muhammad Bashir ya tura naira 3000 akwai Abdul Qadir Mansur ya tura naira 500 akwai Hamza Muhammad ya tura naira 1000 akwai Isa menene Zarban ya tura naira 500 akwai Mahadi Lawan ya tura naira 1000 akwai Kamal Ibrahim ya tura naira 100 akwai Abdullahi A Arawa ya tura naira 3000 akwai Abdul Musa ya tura naira 300 akwai Abdullahi Umar ya tura naira 200 akwai wani ba suna tura naira 1000 akwai Ibrahim Abdullahi ya tura naira 1000 akwai Abdulrahman Fiyoyez ya tura naira 1500 akwai Abban Sudeiz ya tura naira 1000 Abban Sudeiz nan kullun su ya turo da 1000 Allah ya saka maka Abban Sudeiz sauran kuma akwai wanda nake ganin suna mai suna maimaitawa yau su turo gobe su turo kaga idan ka sawa kanka kullun 1000 a wata kaga a Ramadan nan zaka turo 30,000 kenan ko 29 gurgurdan yawan azumin mu ko to sannan ga wani ba suna ya tura naira 500 akwai Hassan Yusuf ya tura naira 200 akwai Ahmad Muhammad ya tura naira 500 akwai Muhammad Shehu ya tura naira 200 akwai wani bawan Allah ya tura naira 500 akwai Saleh Kamal ya tura naira 300 babu juyawa ai ko babu Ibrahim iya nan shafin ne to abinda muka samu total naira 25,000 da naira 700 zuwa yanzu zuwa jiya kudin mu naira 147,270 zuwa yau kuma muna da naira 100,000 gaba ɗaya kudin mu naira 174,900 da naira 70 insha Allah ta'ala muna addu'a waɗanda suka taimaka da wanda suke kan taimakawa da masu niyyar taimaka Allah ya saka kowa da alheri Allah kuma ya biya kowa da aljanna Allah ya ƙara mana lafiya da imani da ilimi mai albarka abinda muke nema a gurin Allah na alheri Allah ya bamu wanda muke neman tsari na sharri Allah madaukakin sarki ya tsare mu zami salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai addu'a gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan mutaqabbalan mabruran ya dhal jalali wal ikram ya man lahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da wannan karatu da muke da sauran ayyukan alheri da muke Allah ka biya mana bukatun mu na alheri Allah ka yaye mana dukkanin damuwoyin mu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu subhanahu wa ta'ala ka shiri yayan mu ka shiri matan mu ka sa musu albarka a cikin rayuwar su ya Allah Allah ka sa rayuwa albarka a cikin rayuwar yayan mu ka sa albarka a cikin rayuwar matan mu ka sa albarka a cikin rayuwar iyayen mu ka sa albarka a cikin rayuwar mu ka sa albarka a cikin rayuwar daliban mu ka sa albarka a cikin rayuwar masu sauraron mu duk wanda ke sauraron mu ya Allah ko yake sauraron wani malami na sunna Allah ka sa albarka a cikin rayuwar shi Allah ka biya masa bukatun sa na alheri duk wanda yake da wata damuwa a wannan guri Allah ka yaye masa wanda kuma bashi da ita Allah ka biya masa duk wata bukatar sa ta alheri duk wanda yake da wata bukata a gurin Allah Allah ka bashi Allah ka sa aljanna ta zama komar mu subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum